A wasikar da ya tura wa shugabannin ma'aikatar shigida ficin kaya a bisa umarnin da aka bayar daga ofishin ministan kudin kasa, shugaban hukumar Duwan ta kasa Kanal Abu Ubandawaki ya umarci jami'ansa su hana fitar da iskar gas daga Niger har sai yadda hali ya yi, amma kuma ba tare da fayyace dalilan daukar wannan mataki ba. Malam Umaru Mamadu kusa ne a kungiyar Sinarek ta masu kasuwancin iskar gas.
In aka ce gas din ya yanke, to in akwai wanda ya shan wahala, to babu kaman mu da muke sai da shi din nan. Aka ce kuma ya bar hita, muna farin ciki da hakan, kuma muna goyon baya hakan domin Allah ya kawo ƙarshen wannan matsalolin da suke addaban mutane na rashin.
Bayanai sun yi nuni da cewa sautari iskar gas din da aka ware don amfani cikin gida kan tsallakawa kasuwannin kasashen ƙetare ta barauniyar hanya. Dalili kenan shugaban kungiyar kare hakkin jama'a a fannin makamashi Adede sai wadata Malam Umar Nuri ke ganin matakin mahukuntan dubara ce ta toshe hanyoyin fasakwari.
Wani lokaci sai kaga wa'ansu wanda basu da uzuri na huta da iskar gas, wa'ansu dauka ne suke yi da sunan Niger kuma sai a huta da shi ta saran dai ko kuma ta hanya ma dai kai dai ga sanan dai. To sai kaga nan wurin mu muna samun karancin gas, alfarashi yana hawa. In kana tuni kwanaki mako biyu uku haka baya an shiga cikin wannan halin, to irin ɗauka wannan matakan yana da muhimmanci ga saran dai.
Sai dai kuma a ɗaya ɓangare za ta yiwu wannan abu ne da ke hangen mai da martani wa ƙasashen da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin sai dawo ta ƙaƙabawa Niger takunkumi a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli.
An hana mu wuta, an hana mu zarga-zarga na motocinmu wanda abinci ma ya kamata ya shigo. In ya zamanto Benin Nigeria gazikinmu yana zuwa can, to mu an ƙasar mu ta ɗauki matakai, muke tsammanin wannan aje da aka ɗauka ta kare ƙasa ce, ta kare al'umma ce.
Shi ma shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya nuna gamsuwa kan wannan mataki da ya ayyana a matsayin na kare darajar ƙasa, ko da yake kuma a cewarsa akwai wani hanzari ba gudu ba.
Kasa wannan takunkumin na ECOWAS da na IMOA guri shi don saboda ya sa yau talakan Niger ya yi ma soji tawaye. Kenan dangance da haka ne muke son mu yi ma su soji shawara su yi hankali, ana so a gama talakawa da su, talaka su matsu su ce a'a kuma jiya da yau. Kenan duk abin da aka san yana ba da kuɗi a wannan ƙasar, kokari za mu yi musu da mu waje shi don saboda mu samu mu gwada ma duniya cewa ko kuwa bai rike mu ba mai Allah yarda za mu yi ta cikin wannan kangi.
A shekarar 2012 ne kasar Niger ta fara haƙo iskar gas ɗinta, wato shekara guda bayan soma ayyukan haƙar man fetur daga rijiyoyin mai na Agadem da ke jihar Difa. Alƙaluma sun yi nuni da cewa ƙasar ta haƙo ton 60,000 na iskar gas a shekarar 2020, wanda kuma akan yi amfani da shi a matsayin makamashin girke-girken abinci kafin daga bisani a fara fitar da shi zuwa ƙasashe makwabta Najeriya da Jamhuriyar Benin. A bisa al'ada hukumomin ƙasar kan dakatar da ayyukan matatar Sorazi da ke Zandar a tsakanin watanni biyu na ƙarshen shekara don gudanar da ayyukan gyare-gyare, abinda ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin watakila matakan rigakafin da aka saba ɗauka ne idan irin wannan lokaci ya zagayo don kaucewa tsinkewar iskar gas a nan cikin gida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.